Oji abani goza presido se se se
Abdul
Abdullah kan kida
duniya na ban tsoro
samu kudin ka kawai ka kashe gargabari su kashe maka sanda kake nema ba me taya maka ruwa na dukan ka su ko suna daka in baka ci ba su ci maka kai da kudin ka kana haka abu ma sai an saya maka in ka samu kawai ka kashe ka kashe ka kashe ka kashe ka kashe
kutuma bura uba yau akwai bura uba ban balaga ba amma sai jaraba an abincin akwai dadi sai na daba kutuma bura uba yau akwai bura uba ban balaga ba amma sai jaraba an abincin akwai dadi sai na daba wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro
as we dey turn up for the party each and every day we dey get paid money na this thing I dey try maintain make them no go just see my coolie shika hustle from Monday to Sunday shika real life shit almost zero for that no check on me if you no get check for me ina so inji da dira you and a rika koya muye dezenyi afani takudina anunu se ashe na godiga I tell her to meet me for we say but she want it to give me your mereba
yo akwai bura uba ban balaga ba amma sai jaraba an abincin akwai dadi sai na daba wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro
if they keep one I got that too they don't make a hammer too they take one me as hammer too jail and salama too they won't be lost they won't kill us back then give us show then give us peanuts love is blind you still won't see love you buy best you still won't heal us
see us as you pull over we hit scatter bulldozer I tell her to come closer because the money they composer
wow, when you shake it, you're not going to catch a cool magnet, 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 you're not going
to catch a cool magnet, yau akwai bura uba ban balaga ba amma sai jaraba an abincin akwai dadi sai na daba kutuma bura uba yau akwai bura uba ban balaga ba amma sai jaraba an abincin akwai dadi sai na daba wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro wayo Allah wayo Allah na 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 duniya na ban tsoro
What's up, Pressy Do? Set, set, set.
Virginmusic.com
DJ Abdullah, can't get that.